sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Zakari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau 15 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zara ba makanan labarai.
Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaki da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya dauka, wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa ƙarya. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani, a cewar masu bincike a jiya Talata. Gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta dauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan har jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewar annobar ta coronavirus.
Labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa sauran kiris a Bahama ta iska a daidai lokacin da shugabannin ma'aikatar Niger Delta suka gagara bayani yadda naira biliyan 183 suka yi batan dabo a kasafin kuɗin ma'aikatar na shekarar 2019. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Nigeria ta ce annobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar, sakamakon yadda mutane da cutar ta kama a jihar ke kin bayyana kansu ga hukuma. Haka kuma a jihar Niger, rundunar 'yan sandan jihar Niger a Nigeria ta ce tana gudanar da bincike akan wani dattijo ɗan kimanin shekaru 60 da ake zargi ya yi wata yarinya 'yar shekara 8 fiyaɗe. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaki da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya dauka, wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa ƙarya game da yanayin girman matsalar cutar. Trump ya sake wallafa wani tsokaci da wani tsohon jagoran shirin wasanni Chuck Woolery ya wallafa a Twitter, wanda ba tare da wata hujja ba ya ce kowa ƙarya yake yi, har da ita kanta cibiyar kula da cututtuka da kuma likitocinmu, ba wai dukkansu ba, amma mafi yawansu suna faɗa mana ƙarya ne domin mu yarda. Sai dai Brett Gerol, wani ƙwararren likita da ke aiki da hukumar kula da lafiya a Amurka, wanda yana ɗaya daga cikin fitattun likitocin da ke kan gaba wajen yaƙi da cutar a ƙasar, ya faɗawa shirin Today na talabijin ɗin NBC cewa akwai yiwuwar mu yi kuskure a nan da can bisa irin bayanan da muke bayarwa, amma kuma babu waninmu da yake ƙarya. Trump, wanda yake fuskantar babban kalubale a zaben da zai kara da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a watan Nuwamba, ya kwashe watanni yana nuna halin ko in kula game da tasirin annobar, inda a kwanan nan ma ya ce kashi 99 na yawan masu kamuwa da cutar da ake ganin sun ƙara Amurka ba zai yi wata illa ba. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani, a cewar masu bincike a jiya Talata, yayin da ake shirin fara gwajin ƙarshe kan rigakafin. Anthony Fauci, ƙwararre a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka, ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko ta wace fuska ka kalle shi, wannan labari ne mai daɗi. Gwajin allurar rigakafin, wanda abokan aikin Fauci suka kirkiro a cibiyar kula da lafiya ta ƙasa ta cibiyar Moderna Inc, zai shiga mataki mafi muhimmanci a ranar 27 ga watan Yuli. a nazarin mutum 30,000 da aka yi danganin ko rigakafin zai iya kare bil adama daga cutar ta coronavirus. Sai dai a jiya talata masu bincike sun nuna zakuwa a dakon da suke yi na ganin sakamakon gwajin mutum 45 na farko da aka yi tun a watan Maris. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta dauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewa annobar coronavirus. An sanar da hukunci ne a lokacin fara sauraron ƙarar a wata kotun tarayya dake Boston wacce Jami'ar Harvard da Cibiyar Fasaha ta Massachusetts suka shigar da ke kalubalantar matsayar gwamnatin. Sanarwar ta samar da kwanciyar hankali ga dubban ɗaliban ƙasashen waje da suke cikin haɗarin mayar da su ƙasashen su tare da ɗaruruwan jami'o'i da ke ta faɗin tashi yadda za su ɓullowa karatun zangon farko shiga lokacin hunturu bisa la'akari da matsayar gwamnatin Trump. Ƙarƙashin wannan tsari ɗaliban ƙasashen waje da ke zaune a nan Amurka ka iya fuskantar haɗarin kasa yin karatunsu ta hanyar yanar gizo daga gida. Hakan na nufin ba za a sabunta bizar ɗaliban da za su yi karatu daga gida ba a wannan zangon karatun, ciki har da ɗaliban jami'ar ta Harvard.
Za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hayaniya ce ta ƙaure tsakanin ƴaƴan kwamiti da manyan ma'aikatar hukumar kula da hukumar Niger Delta a daidai lokacin da suka gurfana a gaban gamayyar kwamitin Majalisar Dokokin Najeriya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana a wannan rahoton.
Kwamitin ya nemi bayanin yadda aka kashe kudaden kasafin hukumar na shekara 2019 kafin a kai ga amincewa da kasafin wannan shekara na 2020. Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko yana cikin ƴaƴan kwamitin, ga bayanin da ya mani.
Hayaniya ce wanda shi MD na NDDC ya kasa ya gaya wa kwamitin cewa akwai abin da suka samu wanda ya shigo kusan ₦350 billion ya shigo wurin su, sun ce kuma sun kashe ₦120 billion. Muka tambaye shi nawa ya rage, ya kasa ba da bayani. Shine kawai ya kawo hayaniya. Muka ce to in haka ne, in har ba za ka bani bayanin cewa nawa suka rage account ɗinka ba, akwai abin da muke kira opening balance. Opening balance kuma abin da za a ɗauka carry forward a saka a 2022, to kuma baya da shi, baya da tabbas ko yana da shi. Shi da muka ce mishi ya je ya binciki ma'aikatansa da account ɗin shi, zo ya ga committee nawa yake da shi a halin yanzu, sannan mu ci gaba da budget na 2022. Kin ji abin da ya kawo hayaniya? Akwai ba wani hayaniya bane.
To me yasa naji kuke ce mai sai ya sa hannu a wasu takardu?
Abin da yasa muka ce record the document ana amfani da shi ya zama shaida a ko'ina. Mu committee ne na majalisa, muna wakiltar 'yan Najeriya, shi ne muka tau mu tabbatar lallai abin da ya faɗa kada ya je wani gyara ya dawo. Shi yasa muka ce saka hannu, in ya saka hannu wannan abin ya zama tabbas tambar daga wurin su yato.
Tun makon da ya gabata ne kwamitin ke kai komo akan matsalolin hukumar ta Niger Delta da ke ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Sanata Godswill Akpabio, wanda aka yi ta zargin yana yi wa ma'aikatar rukunsa kaina, kamar yadda ya bayyana a wannan lokaci na bitar kasafin kuɗin ma'aikatar. To wai menene mataki na gaba tunda kwamitin bai gamsu da waɗannan bayanai ba? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Babangida Ibrahim, mai wakiltar malumfashi da kafur ta jihar Katsina a majalisar wakilai, kuma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin.
Kamar da ke sani, shi dai budget process ne, ba kwana ɗaya ake fara shi ba a gama. Kuma duk lokacin da aka yi presentation na budget, za a baka dama kai bayani kuɗin da suka shigo kuma da wanda ka kashe. To an zo tambaya ta farko ta tayar wannan taron, ba kuma shi bai ƙarshen matsalolinsu ba. Bikawa an kika duba abin da ya yi presenting, gaba ɗaya bai fi ƙa'idar format na presentation na budget ba. Mun yi ƙoƙari su ƙyale mu ƙara wannan bayani, but amma a ruling an ce zai gyara document ɗin shi ya dawo. Amma ina tabbatar muka cewa ko ya dawo, wannan matsalar ba a gama solving ɗinta ba.
Kwamitin ya ɗaga zaman sauraron bayanan kasafin kuɗin hukumar kula da harkokin Niger Delta sai wani lokaci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma dalla a gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
To a karon farko cikin shekara 17 gwamnatin Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa bayan da alƙalan kotun kolin kasar biyar suka amince da hukuncin yayin da wasu hudu cikin alƙalan kotun tara suka nuna adawa da hukuncin kotun ta yanke hukuncin ne a jiya talata inda ta yi watsi da wani hani da wata kotu ta daban ta yi na aiwatar da wasu hukuncin kisa uku da kuma wasu da za a yi a wata mai zuwa an aiwatar da hukuncin kisa ne akan Daniel Lewis Lee inda aka kashe shi ta hanyar amfani da allura a wani gidan yari da ke jihar Indiana sa'o'i bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin babban attorney general din Amurka William Barr ya ce Lee memba ne a kungiyar nan mai rajin ganin MPP ta farar fata ya kara da cewa an yanke mai hukunci ne bayan da aka same shi da laifin kashe William Frederick Mola da Nancy Ann Mola tare da ƴarsu ƴar shekara 8 Sarah Elizabeth Powell bayan da ya musu fashi ya kuma kashe su Lee ya nani musu baki ya kuma kulle duwatsu a jikin su ya jefa su cikin wani kogi a jihar Illinois
da Zara Aminu Fage da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Nigeria ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa a jihar sakamakon yadda waɗanda cutar ta kama a jihar ke kin bayyana kansu ga hukumomi domin ɗaukar matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su. Gwamnatin jihar Rivers ta ce wasu jama'ar jihar suna amfani da magungunan gargajiya da zarar sun ji wasu al'ummomin su sun kamu da cutar ta corona. Sai dai har yanzu masana kiwon lafiya ba su tabbatar da cewa magungunan gargajiya suna warkar da cutar ba. Wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoto wanda ya fara da kalamin gwamnan jihar Rivers Nelson Wike.
I've also noticed that most affected people are resorting to self-medication instead of presenting themselves.
Muna sanar da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yawan kansu amfani da maganin gargajiya sun kimika kansu ga hukumomi domin a ba su kulawar da ta kamata.
For appropriate medical attention and treatment at states.
Yanzu dai jihar ta Rivers ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19 inda gidigar baya-bayan nan jihar Lagos ke zama ta ɗaya. Gama abinda 'yan jihar ta Rivers suke cewa.
My name is Mark Lin from Port Harcourt Rivers. When the issue of using self-medication, local help and all that.
Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya haka batun yake. Mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai shi kuwa wannan dake da suna Bobo Rotimi yace
My name is Rotimi Bobo COVID-19 is real but I'm in the market now you can't find 10 people that uses face mask
yace dangane da cutar COVID-19 dan le gaskiya ce amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba misali kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum 10 dake sanye da takunkumi domin kariya cutar ta corona kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya tun kamin a haihe ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya saboda haka ba mu da wata mafita to koyaya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya Hajiya Nafisa Gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiwon lafiya
kare abin da yasa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin gainan da ake ce mace garagare a rahoton da ya fito da president na Madagascar to tun daga sannan mutane mu sai suka rage jin tsoron akwai wasu su ce an hada tafarnuwa da zaiti akai tafasa akai surace ciwon ba zai kama su ba gaskiya akwai damuwa saboda abinda ake ma tsoro ba a samu maganin mura san mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo
kuma lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewar cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da kwayoyin cuta Lamido Abubakar Sokoto Muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Nigeria ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani dattijo dan kimanin shekaru 60 wanda ake zargi yayi ma wata yarinya a shekarar 8 fiyade. Ga wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Kakakin ƴan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce lamarin ya auku ne a garin Wushishi mai kimanin nisan kilomita 50 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger a ranar Asabar 11 ga wannan wata na Yuli. Wanda ake zargin dai mai suna Haruna Lawali ya ce babu shakka lamarin ya faru amma kuma kaddara ce da ma kuma aiki irin na shedan kamar yadda yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
Shi kuma wannan ya biyo mu ne daga baya. Shi wanda kama ya biyo ya hawo windo.
Haka ya daga nan.
Daga nan sai nake a uzu billahi. Ce wannan da ni a uzu billahi ya ce ai baka san da a uzu billahi bai mai kunkun. Ko can da ma asirin ka to ne. Kuma sai na kai ka wurin kole.
Wannan shine karin farko da kai fiade koko ka saba yi dama.
Wallahi ban saba yi ba wannan shine farko. Kuma ni ushishin Allah da wannan abun ta kare ni. Ko ba gaskiya kun na kuma gidan ba ushishi.
Amma kana da iyali?
Ina da iyali.
Amma ya kace ji gashi kai wannan abu.
To abun kunya dai ya same ni sai dai abin da zan roka Allah dai shi muna gafara.
Amma ka san hukuncin wanda aka kama da ruwan lalle.
To kaddara dai ta riga ta gitta. Ko ba gaskiya ba. Amma ina neman afuwan wurin.
Kakakin ƴan sandan dai ya ce da zaran sun kammala bincike za su mika shi a kotu domin fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ya aikata. Sannan ya ƙara da cewa
but we want to advise the parents, guardians to watch the movement of their children.
Ya ce muna baiwa iyaye da ma jagororin yara shawara da su rinka sanya ido akan zirga-zirgar yaransu domin kare su daga fadawa irin wannan masifa. Hukumar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger dai ta ce ta damu da yadda ake ƙara samun yawan wannan matsala ta fyaɗe ga yara ƙanana a jihar Niger. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar.
Ko a jiya muna da wanda ya kai shekara zai kai 55 ya yi wa yarinya fyaɗe kuma yana da cutar HIV yanzu ya bata kuma mun kai ta asibiti tana da ciki ga kuma tana da cutar nan. Ga cases din da yawa wani wanda ya tsaya ya yi wa yara uku ya musu a daki daya ya musu shi ma karkashin yana nan CID yanzu akalla a rana an ba mu samu case na fiade uku ba to ba a yi komai ba kilan a rana.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da rundunar tsaron Najeriya ke da'awar samun galaba akan yan bindigar da suka addabi al'ummar gabashin jihar Sokoto, mazauna yankin na cewa an kashe maciji ne ba tare kai ba. Sabuwar dokar hukunta batanci a kafafen sadarwa na intanet ta jamhuriyar Niger na kokarin shafe dokar da ta bada kariya ga yan jarida a kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun a farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana so makai farmaki ta jiragen sama da zimmar kakkaɓe 'yan bindigar da suka addabi al'umma a ƙananan hukumomin mulkin da ke gabashin jihar Sokoto. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a makon jiya, babban hafsan sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce sun sami gagarumar nasara a irin salon kai farmakin tare da haɗin gwiwar sojan ƙasa da ke bi a guraren da jiragen yaƙi suka yi lugudin wuta.
Air Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu.
Kamar yadda na ce ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa don jirgi baya iya kama waje, jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada haɓaka shi. Wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su kansu.
To sai dai duk da yake mutanen yankin sun yi na'am da matakin rundunar tsaron na kai farmaki akan yan bindigar. To amma suna ganin nasarar da aka samu tamkar an kashe maciji ne amma ba a sare kai ba. Suna masu musanta kalaman na babban hafsan sojin sama. Rahotanni sun nuna cewa ko a lokacin da ake ruwan bamabamai ta sama, yan bindigar sun ci gaba da kai hare-hare tare da kisan jama'a lamarin da kuma ya haifar da tarwatsewar garuruwa fiye da 30 a yankin. Basharu Altinigu Yawa Isa shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma dan asalin yankin na gabashin jihar Sokoto.
Babu shakka ran attanin waccan ta sama sojojin sama sun kai ainihin hari a gabashin Isa wajajen tungaggakin yan ta'adda a Kamarawa da kuma yan fako da wasu iyakoki da a tsakaninmu da kasar sabon birni. A sanadiyar waɗannan hare-hare an samu galaba kware kuma an samu nasara domin an samu tungaggakin nasu har sun fantsama sun rude sun kidime. Amma maimakon a ce akwai jami'an tsaro na ƙasa sojoji na ƙasa waɗanda za su tarawa idan wuta ta yi wuta gare su su kullo su hito inda za a ganin su garin da garin domin a yi hwada tsakaninsu da jami'an tsaro a yi ta kare shi ne abin da ba mu samu ba. Da suka fantsama suka yi cikin jama'a suka tada tashin hankali suka tada tungaci mutane suka kidime suka tsorata da su. Ainihin tun daga tsohuwar Kamarawa zuwa abin da ya kai su rudubu suka tadda waɗannan garuruwa gari 31 yau ƙasar Gebe babu su ba su cikin kwanciyar hankali.
To amma bisa ga bayanan da ita hukumar tsaron Najeriya ta yi a makon da ya shige ta bayyana cewa ko baya ga hare-haren da take kaiwa ta sama haka kuma akwai sojojin da aka girke wato waɗanda suke tafiya a ƙasa suna bi wuraren da aka kai hare-haren ta sama domin ganin cewa an kakkaɓe duk wani abu da kan iya saura a wannan yanayin.
Malam Murtala waɗannan sojoji na ƙasa mu muna hudan abin da ke faruwa yankin mu ne muna hudan abin da muke ciki ne. Dukkan wanda a cikin wannan yanki babu mai son irin yanayi da halin da muke ciki yanzu. Mutane sun daidaice babu kowa yankin nan an baro shi Malam Mutala. Sannan ba a tura sojojin ba na ƙasa. Ba zai yiwu a tura sojoji ba kuma ana samun galaba mu ce ba gaskiya bane ba. Babu sojojin ƙasa cikin wannan daji. Bu abinda muke yi yanzu muna kira ne ga gwamnatin tarayya da shugabannin sojoji na sama da ƙasa su san abin da ake ciki. A tura sojoji su shiga tun daga tsohon Kamarawa har abin da ya kai su rudubu babu kowa wannan ziri na Gebe wanda ya gobata. Babu mai kai da kawo wannan ƙasa in ba 'yan ta'adda ba. A je a shiga a yi waɗanda 'yan ta'adda a yi ta kare sannan a ba mutane umarni su koma gidajensu. Damana tana yi Malam Murtala wanda bai aje komi ba bai tanadi komi ba ga rayuwa in banda noma ka isko shina gudun hijira a shinkahi shina gudun hijira a Isa shina gudun hijira a dannan gidan ruci cikin Nijar. To ina zaman lafiya shike gare shi ba yan kwangila bane ba ma'aikatan gwamnati bane ille noman gashi ne abin da sun ka dogara kuma babu zaman lafiya inda za a zanna wa ai noman to yaya za a karewa Malam Murtala.
To a can baya an sami rahotannin da ke bayyana cewa akwai wasu yankuna da waɗannan 'yan bindiga ɗin suke mulki da su ko kuma suke iko da su a wannan yankin. Duk da yake hukumomi sun fito ƙarara sun musanta waɗannan rahotannin a wannan lokacin, shin ya ake ciki a halin yanzu?
Allah ya sa ga Malam Murtala, mutanen da sun kabaro gidajensu suna wurin gudun hijira su yankunan nasu hannuwa suke hannun gwamnati ko hannun hakimai masu ƙasa ko hannun jami'an tsaron Najeriya. Mutum na barin gida ne ya zo wani wuri gudun hijira a ce ba koro shi an kai ba. Duk waɗanda suka koro waɗannan mutane yanki yana hannunsu kuma suke kai da kawo a wannan yanki suke hukunci wannan yanki suke zartar da komi a wannan yanki. Menene ƙarya cikin wannan zance Malam Murtala? Bai yiwuwa a raba al'ummomi da wurinsu a ce ba hituna da tashin hankali ba ne na raba su da wurin nan a ce wanda ya tada hitunan da tashin hankali ba shi ke da iko da yanki ba. To mi zai sa gudun hijira idan wani bai zo ya tada kai ba a wurin ka ya tama da hankali ya hasa ma wuta ba. Ba wai sun zo ba ne sun tada jama'a sun ci zarafin jama'a sun hita sun koma wani wuri suna nan suna kaiwa da kawowa.
shekara ta 2010 ne gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta kafa wata doka da ke bada kariya ga 'yan jarida tare da zimmar kare su daga matsaloli da dama da suke fuskanta a fagen gudanar da aikin su na tsage gaskiya komai dacinta. Matsalolin ko sun hada da kamewa da tsarewa har ya zuwa garkamewa a kurkuku da dai sauran nau'o'i daban-daban na cin zarafi. To sai dai kuma yanzu haka wannan dokar na fuskantar barazanar gushewa. Biyo bayan soma aikin wata sabuwar doka da aka kafa a watan da ya gabata ta hukunta masu cin zarafin jama'a ta shafukan sada zumunta na internet. Wannan lamari dai ya sa cibiyar 'yan jarida ta kasar shirya wani taro a makon da ya gabata domin duba wannan kalubale. Suleiman Bra shine sakataren cibiyar ta 'yan jarida.
Kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi ne amma ba sa aiki da shi. Misali article na 66 shine ke cewa yuju baya iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda ba su kan aikin shi ne. To kun ga tunda aka fara yau shekara 10 wannan article yake ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce. Ga ya kamata a ce kin dokokin in aka yi a dauki fannin dan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi dan jarida a san da cewa dan jarida ne ba kan aikin shi ne ba yayi ba kamar wani activist ko wani salat inda shi a cikin aikin shi da yake dan jarida ya da ka'idodi abin da ke cewa ethic dokoki da ethic shi da dalilin yake shi kenan shi ya san me yake.
Yanzu haka wata 'yar jarida mai fafutuka Sabira Sabo tana tsare ne a hannun mahukunta tsawon watanni duk kuwa da cewa tana dauke da juna biyu kuma tana fama da rashin lafiya bayan da aka gurfanar da ita a gaban kotu bisa zargin ta bata wa dan shugaban kasar suna a labarin da ta wallafa a shafin Facebook mai nuna cewa dan na shugaban kasa na da hannu a badakalar makamai a kasar. A farkon wannan makon ma jami'an tsaro sun tsare mawallafin wata jaridar kasar mai suna Le Corre Ali Sumana bisa zargin fadawa hurumin sabuwar dokar da yayi a yayin gudanar da aikin sa.
To yau da sayan nan da muka je ganin shi yace mana an ce ya wallafa ne labari bisa wannan haraka wadda ta shafi minista na tsaro kun sa an handami dukiya nan. Cikin labarin da ya bada yace ke duk waɗanda suka handami wannan dukiya sun je ma'aikata sun hare biyan kuɗi. Wannan labarin shi da ya rubuta ga takarda ga jaridar shi sai wasu suka duke suka sashi bisa yanar gizo. To wannan ne ya ja mushi aka kai shi hukumar 'yan sanda masu bincike. To yaya za a bugun shi da wannan sanda wadda yake bata shahi 'yan jarida ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Suleiman Muni Barma. Tuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaki da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya dauka wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa ƙarya. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani a cewar masu bincike a jiya Talata. Gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta ɗauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan har jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewar annoba ta coronavirus.
Thomas sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku jima dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalam.